kallo ya koma sama da shaho ya dau giwa a majalisar dattawan Najeriya jam'iyyar APC mai mulki wadda da ita ce take da rinjaye ta koma jam'iyya marasa rinjaye da azaman sa na safiyar yau din nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya karanto wata wasiƙa mai dauke da sunayen waɗanda suka fice daga jam'iyyar su 15
Letter to the Senate President. Dear Senate President, after due consultation with our constituents and stakeholders in our constituency, in proper recognition of Section 681G of the 99 Constitution as amended, and for the fact of our party, the All Progressives, we hereby inform the Senate that we, the undersigned, Senator Jinye Milai Kogi West, Senator Gevers Ganade Benue State, Senator Ibrahim Dembaba Sokoto State, Senator Shaba Alafaji Kwara North, Senator Mohammed Chitu Jigawa, Senator Rafi Ibrahim Kwara South, Senator Unkwi Kaduna North, Senator Elisa Haman Bauchi Central, Senator Mosura Sumoni Oyo Central, Senator Shoji Akombi Oyo South, Senator Usman Bayo Nafada Gombe North, Senator Musa Kwankosu Kano Central, Senator Nazif Bauchi North, Senator Alain Raji Cheju Oshu Ugo Central, hereby informed that we don't sign a change in our political affiliation from the All Progressive Congress to the People's Democratic Party. We thank you for your exemplary leadership as always. Yours sincerely.
Anan Senator Bukola Saraki ne yake karanta sunayen mutane 15 da suka ce sun fice daga jam'iyyar APC. 14 cikin sanatoci 15 sun koma jam'iyyar PDP ne. Guda ɗaya Senator Abdul Aziz Murtala Inyako ya ce da mini cewa shi jam'iyyar ADC ya koma.
Da dan Allah yau ni ina cikin sanatoci da suka kaura daga jam'iyyar APC. Amma ni na koma jam'iyyar ADC ne da dan Allah.
Distinguished, me yayi zafi ka dauki wannan mataki?
Zalunci a bayyane. Kasashen mu aka je aka yi congresses aka yi mana zalunci muka kai kuka ba wanda ya saurare mu. Angwannin mu ward namu chairman na ward mun kasa a ce a bar mutanen mu cikin ward namu su yi zabe. Misalin in Billa ward amma Balwa wanda can ne admiral suke can ne gidan baban sa yake. Ward namu na Mabalwa wannan da mu da zuriyar mu da ƴan uwan mu da bokanan arziki ba ba mu izini cikin APC mu ka chairman na ward ba.
Anasi jawabin sakataren jam'iyyar APC mai malabuni ya ce duk da wannan dambarwa da ke faruwa a fagen siyasar kasar dama demokradiyya haka ta gada.
Mu ba a son mu bane a ce ko memba guda daya ya fita daga jam'iyyar mu ya koma wani jam'iyya. Shi yasa ai bayan an kammala zaben kasa da shi sabon shugaban jam'iyya ya yi magana akan cewar duk wanda yake da korafi duk inda ake da matsaloli ya dauki matakan sasantawa kuma kofa a bude yake na sulhu da sasantawa wanda kuma akai ake shi wannan magana RAPC da ma yana nan ana tattauna da su wanda yake son sulhu za a yi sulhu kuma wanda ya yanke hukuncin ba zai zo na ba demokradiya ne ba da ka iya da shi amma kuma ba wanda aka kora ko kuma ba wanda yake da korafi da aka ce ba za a saurare shi ba.
Wata majiya mai karfi ta bayyana mini cewa a majalisar wakilai ma an samu sa hannu ƴan majalisa sama da 40 waɗanda ke shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ina mafita lungani ya injini sama lungiya sama lungiya sama lungiya.